More music at houseofsongs.com.
Bismillahi da sunan Allah sarki sarki Allah kai mulki komai Allah yayi ban mamaki Allah shine ya ba mu annabin nan nan Madina mai babban daki annabi kaga jarumi filin yaki mai kyau da galgali ne da kamala annabi koki ka bai san dadi ya nan marayan zakin nan ya zo Bashinan kun mai fansa yaro kaushe dan zaki ya taso hanya bude mai doki ya doso kun san na fada muku zancan nan lallai haka ne ban san tsoro iya bar in dan tabo batukan Najeriya babar kasa ta Najeriya zama kawai ake yi kankanya shine samu zama koma baya su manyan kasar ba su da gaskiya Allah gyara wannan duniya kaga dai ga jini na takwaranya ai fiade ai sata Najeriya ba abun mamakin ma daya wai lokacin demokradiya ne kuma a ce ban yi fada ba hawaye yake zuba idanu tuno tallaka na shan wuya bayan nakan babu zaman lafiya ko yaushe da kasar mu muke tutiya tunda arziki akwai sha Najeriya bude kulle ga tambaya abin san dan bazan shiru ba